الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد mudiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 23 ga watan Al-Muharram shekara ta 1434 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 12 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih ba laifi kafin darasi ne yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am salatu duha wai tambayar dan uwa shine dangane da sallar wallaha ko kuma a larabci mu ce salatu duha an jingina ta ne zuwa lokacin ta ita salatu duha matsayin ta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana da fadala wadda take ta gaske domin hadisi ya inganta ubangiji tabaraka wa ta'ala da kansa yake fada yana cewa ya kai dan adam yanzu yin raka'a biyu a farkon yini ya gagare ka na isar maka yinin ka gaba daya ma'ana duk abin da ka sa gaba a tsawon yinin raka'a biyu kacan ubangiji ta'ala yake nema bawansa ya kusanci ya kusace shi da ita a farkon yini ita ce salatu duha duk abin da ka sa gaba a wannan yini wanda kake neman samun shi na alkhairi ko wanda kake neman kariya da shi na sharri to ubangiji tabaraka ta'ala zai isa maka wannan hadisi kadai ya isa ya nuna mana sallar duha tana da fadla wanda take mai girma tare da cewa wasiya ce daga cikin wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gabatar ma Abu Huraira Abu Huraira yake cewa bada'ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya galgade ni dangane da abubuwa guda uku cewa kada na yi sake da su na nace musu abu na farko yace manzon Allah yace da ni kada na sake mai wuturi wato gabanin kwanci ma'ana karna sake na kwanta face sai na yi wuturi sababi anan malamai suka ce domin shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a cikin dare yana muzakara hadisan da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kwashe dare in ya kwanta baya falkawa sai alfijir ya keto ketowa alfijir ko shine karshen lokaci wanda yake na shafa'i da wuturi to dan haka sai kai kukansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wasiyar manzon Allah ya masa yace masa kar ya saki ya kwanta face sai ya gabatar da shafa'i da wuturinsa don haka malamai suka ce duk mutumin da ba shi da tabbacin tashi a karshen dare to ba a buƙatar ya kwanta face sai ya gabatar da shafa'i da wuturi farkon lokacin sa dai shine gama sallar isha ko mu ce fakewar jan fadawar rana sannan wasiya ta biyu yace manzon Allah yace da ni nayi kokari a kowane wata nayi azumi uku wanda yin azumi uku a kowane wata daidai yake da azumkar zamani gaba daya, tunkar mutun ya shekara yana azumi bai aje ba idan an hada da na Ramadan, domin kaida ce wanda Allah ya aje mana. Duk wanda yazo da kyaukyawan aiki daya daya Ubangiji ta'ala ya ce ya cancanci kwatankwacin sa su goma. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. Wasiya ta uku manzon Allah ya ce masa wato shine kanace dangane da yin raka'a biyu a lokacin wallaha. To wannan hadisi da wancan hadisi wanda yake nuna fadala ta sallar wallaha sune hadisan da suke nuna karanci game da sallar wallaha shine raka'a biyu. Zaka iya biyu, zaka iya hudu, zaka iya shida, amma gayarta wato shine raka'a takwas. Kamar yadda hadisi ne sahihi ya gabata a cikin darasinmu wannan na Bukhari, Ummu Hani Allah ya kara mata yadda take cewa ranar da aka ci Makka da yaki, naje gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a birnin Makka. Fatima diyarsa ta suturce shi yana wanka. Da nayi sallama sai manzon Allah yake cewa wace ce, sai aka ce masa Ummu Hani. Sai manzon Allah yake cewa marhaban bi Ummu Hani. Tace da ya gama ya fito, manzon Allah ya yi raka'a takwas, tace wannan lokaci ko lokacin wallaha. To dan haka wannan hadisi shine malamai suka ce karshen gayar sallar wallaha wato shine raka'a takwas. Sannan farkon lokacin ta kwa shine idan rana ta gudu ta daukaka gwalgwadan wato tsawon goran mashi. Misali in rana tana hudowa karfe 6 misali, ko mu dauka in tana hudowa a karfe 7 zuwa karfe 7 da kwata, to wannan lokaci shine farkon lokacin wallaha. Amma kuma karshen lokacin ta shine kenan daidai lokacin da rana ta kai tsakiya. Domin rana ta kai tsakiya ba a sallah, kar mu manta ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma amru guna abasa, in rana ta kai tsakiya tana shirin gushewa, manzon Allah ya ce ka takaita game da yin sallah, domin a wannan lokaci ne ake hura wutar jahannama. To kafin rana ta kai tsakiya wannan duka lokacin ta ne, in ta kai tsakiya kuma wannan shine karshen lokacin ta, ba za a yi ba. Lokacin da aka fi santa shine lokacin da rana ta fara gumi, maimakon ka yi ta tun da farar safiya. To abinda ake bukata inda dama ka jinkirta ta lokacin da rana ta fara gumi. Misali in a lokacin rani ne karfe 9 ma rana ta fara zafi, amma in a lokacin sanyi ne kafin rana ta fara gumi akalla tana kai wajen karfe 10 ko sama da haka. Domin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa salatul awwabi na hina tarwidul istisqa, sallah ta masu matukar komawa ga Ubangijinsu da tuba ita ce sallar da ke kasancewa lokacin da zahir rana ke bugun ƴaƴan taguwai, ma'ana lokacin da ƴaƴan ragumma ƴaƴan taguwai suka fara jin gumin rana, to a wannan lokaci ne ake bukatar ayi sallah. Wannan dai shine dai a takaice dangane da sallah wallaha. Kaifiyar ta kuka yi biyu kasalance, ka yi biyu kasalance in takwas din za ka yi. Kuma babu wasu sunori waɗanda suke kayyadaddu bayan Fatiha, duk abin da ya saukaka na sura daga cikin surorin Alkur'ani ko kuma mu ce na karatun Alkur'ani shine za ka zo da shi. Na'am. Wannan tambaya ce wadda za ta bata mana lokaci, kowa ya san wazifa a nan ne, wani ya je wata tambaya a kan ni wato suna filfili waɗanda suke na yi ne, an so mutum ya ɓoye karatunsu kamar yadda na filfili na cikin dare, an so mutum ya bayyana, an gane ku tare da cewa a yini ya halatta ka bayyanar da karatu, a daren ya halatta ka ɓoye, illa kasancewar abinda aka fi so duk wata nafila ta dare mutum ya bayyana karatu, nafila ta yini mutum ya ɓoye karatu. Na'am.
Bayan kamar idan an yi jami'i an sallami, kamar sabuwan da suka zo daga baya su yi sallah, eske suna iya hawan bisa tawar mata imam mai yi sallah, kuma su yi roko wanda ya kamata su hau sallah.
Wai an gama jami'i a masallaci ya kurce muku kun zo halatti kuma za ku yi jami'i, wanda zai muku limanci zai je ya hau kan shimfidar da liman yake hawa ku yi, ko kuma ba zai hau ba? Shi dai musulunci abu ne wanda yake karantar da muminai ladabi, an gane ko? Lalle kasancewar a irin wannan na bayan an gama jami'i, masallacin da ke da limami ratibi, kun yi laji kun zo za ku yi jami'inku, abinda ya fi dacewa kar wanda zai gabace ku ya limanci ya je kan can shimfiɗar lima, saboda nan akwai rikitarwa da wani abu. Wani in ya zo yakan iya zaton cewa ko an canza limamin ne, ko kuma kasancewar sai a yanzu ne ake sallar. Abinda ya fi dacewa ku koma gefe ku yi jami'inku. Wannan kuma na ɗaya daga cikin toshe kafawa da take taɓanna, don saboda kasancewar in wani zai gabata akan shimfiɗar liman nan akwai wani nau'i wanda yake na raba kan al'umma. Amma duk wanda ya ganku a gefe ya san da cewa tuntuni an gama sallah, latti ne kuka yi, sannan ku ne za ku yi jami'inku, tare da kuma cewa ya halatta a hau. Amma shi duk abin da aka san akwai banna a cikinsa, to wannan banna, ije banna ita ake gabatarwa akan jami'u gyara. Takan iya yiwuwa shi wanda zai muku limanci ya je ya hau kan shimfiɗar liman, liman zai iya kulle shi a cikin zuciyarsa da wasu abubuwa. Don haka dai ba zai dace ba a irin haka. Abinda ya kamata kenan ku koma gefe ku yi. Amma irin masallacin da ba shi da limami ratibi, irin masallaci na tasha ko na kasuwa, wannan shimfiɗar da aka yi kowa yakan iya zawa ya hau su yi jami'insu su yi gaba, waɗannan su ma su zo su yi jami'insu su yi gaba. Domin kasancewar duk da cewa babu dalili a bayyane, hadisin sahabin da yayi jinkiri bayan an gama sallah ya zo, manzon Allah ya ce man ya tasaddaqu alaihi, wa zai masa sadaka, ma'ana ya tashi ya mara masa su yi jami'i. Wani sahabi ya tashi shine Abubakar, Allah ya kara masa yarda. To amma babu dalilin da ya nuna cewa da zai yi limancin can ya je ya tsaya matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake tsayawa. Darasi da ya gabata muna je cikin kitabul hajji, mun gama babi na 14, kai tsaye insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon babi na 15, wanda shi babi na 14 da babukan da ke gabaninsa suna bayani ne dangane da mawaqitul hajji wal umra, wato lokata na hajji da umra, tare da cewa bayani ya gabata shi lafazin al-mawaqit jami'i ne na miqat, wanda shi miqat ma'anarsa a lugha shine al-haddu, ma'ana iyaka, an gane ko? Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ثم إنكم أيها الضالون المكذبون, كوكو تشند yake cewa awa aba'un al-awwal qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqat yawmin ma'lum. Miqat shine wato al-had, kenan ma'anarsa a shar'anci shine malamai suka ce mawdi'ul ibadati aw zamanuha, wurin da aka kayyade shi domin yin ibada ko zamaninta. Wanda bayani ya gabata ita hajji tana da wasu zamunna wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kayyade mata da nassi na Al-Qur'ani, shine Ubangiji ta'ala yake cewa al-hajju ashhurun ma'lumat, waɗannan watanni sanannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su a cikin sunna ingantacciya sune Shawwal da Zulqa'ada da Zulhijja domin baya inganta gaminihin haji yazo da wani aiki daga cikin ayyukan haji face sai a cikin waɗannan watanni guda uku in ma Shawwal ko Zulqa'ada ko Zulhijja yanzu misali mutumin da yake ifradi al-mufrid ko kuma al-qari ko kuma al-mutamatti kaga idan aka ce yau watan Shawwal ya tsaya mutum yakan iya niyyar haji tun daga wannan lokaci idan mai ifradi ne ya dauki haramin sa yaje yayi tawaful qudum zai ci gaba da zama a cikin wannan harami ba zai sauke shi ba sai ran 10 ga wata ran da aka yi jifa na farko aka yanka hadaya aka yi asiki a ran nan zai yi tahallulul awwal in al-qari ne wanda yake kira ne shi ma ba zai sauke harami ba sai a ran 10 ga wata an gane ku zai yi tahallulul awwal idan mutamatti ne mutumin da yi umra a cikin watan Shawwal sannan ya ci gaba da zama a birnin Makka har aka kai ran 8 ga wata yawmu tarwiya ya dau harami yayi haji wannan shine ake kira mutamatti amma inda zaka yi umra a cikin watan Ramadan sannan ka ci gaba da zama a birnin Makka kafin ka dawo kai haji a wannan shekara ba a kiran ka mutamatti me yasa saboda umrarka bata kasance ba a cikin wata daga cikin watannin haji mutumin da yayi umra din ma a cikin watan Shawwal ko a cikin watan Zulqa'ada ko a cikin watan Zulhijja ya ci gaba da zama a birnin Makka har aka kai lokacin haji yayi haji shine ake kira mutamatti kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce faman tamatta bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi zalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram to waɗannan su ne ake kiran su al mawaqitu zamaniya lil haji to sai muka wuce da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna mana kashi na biyu su ne al mawaqitul makaniya wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade su tun mutumin da ke nihin haji ko umra to baya halatta ya ketare su ba tare da ya dau harami ba an gane ku su ne guda biyar wanda a hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da hadisin Abdullah dan Abbas gaba daya su sun bayyana wurare hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ma menihin haji ko umra wanda a hadisin Abdullah dan Umar wuri uku ne ya ambata ya ce naji dai mutane suna ambata na hudu suna cewa manzon Allah ya ce ya lamlam wato miƙati ne na mutanen Yaman yace ni dai ban je ba wanda miƙati na farko dai shine Zulhulaifa wanda shine miƙatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama miƙatin mutanen Madina a Madina ta da tsakanin Zulhulaifa da birnin Madina tafiyar mil 12 ne wanda Zulhulaifa suna kiran shi Abiyaru Ali wanda daga nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau haramin sa daga nan Zulhulaifa zuwa haramin Makka tsawon tafiyar kilo 450 ne miƙaci na biyu shine Al-Juhufa Juhufa shine miƙacin mutanen Masar da mutanen Sham in aka ce Sham ba gari ɗaya bane ba wanda ya kunshi wannan suna garuruwa ne waɗanda suke tarayya akan wannan suna shine ake cewa Sham wanda ya hada Palestine da Suriya da Jordani da Lebanon waɗannan garuruwa hudu ƙasashen nan hudu sune ake kiransu biladu Sham an gane ku kamar yadda in aka ce Maghrib a wancan lokaci ya hada Libya da Jazair da Tunis da Morocco da irin su Spain dukkan su ne ake kiransu biladul Maghrib kamar yadda a nan yankin mu in aka ce Ghana a wancan lokaci ba ana nihin Ghana ta yau ba irin su Togo su Benin da duk waɗanda suke ƙasashen da suke makwabtaka na wannan yankin gaba ɗaya su ne ake cewa Ghana kamar yadda yau in ka ɗauki Ghana sunan ƙasa ce ta musamman in ka ɗauki Maghrib Maroc ita ce suke ne a yau idan suka ce Sham a yau inda suke ne Suriya ita suke ne amma a wancan lokaci da manzon Allah yake cewa hakikaci ne na mutanen Sham da mutanen Masar to da duk wanda wato da duk wanda yake ya fito ta wannan hanya irin mutanen Afrika ta yamma misali mutanen Niger da Nigeria da Togo da Ghana da Benin da Senegal da sauran waɗannan yanki gaba daya mikatu mu shine Jihuba Jihuba tsakanin shi da haramin Makka tafiyar kilo wato 183 wanda mikaci na uku wato shine Yalamlam Yalamlam mikaci ne na mutanen Yaman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mu wanda tsakani wato Yalamlam da harami na Makka tafiyar kilo 192 ko mu ce 92 na hudu shine Karnul Manazil wato shi ko mikaci ne na mutanen Najd wanda Najd wato wasu garuruwa ne waɗanda suke haɗe wani yankin yana cikin kasar Yaman wani yankin yana cikin Saudiya wani yankin yana cikin kasar Sham to gaba dai wannan yankin shine ake kiran shi Najd manzon Allah sai ya kayyade musu wannan wuri na biyar shine wanda Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da aka bude sabbin birane wato birnin Kufa da birnin Basra jama'a suka zo suka ce masa mu mikaci ya bude da mu ina ya kamata mu dauka Umar sai ya ce ku je ku kirdadi abin da yayi daidai da mikaci ku zo ku gaya mu suka zo suka fada masa sai ya kayyade musu wurin da ake kiran shi Zatu Irq dan haka ake cewa mikaci ne na mutanen Iraki domin Kufa da Basra birane ne waɗanda suke cikin Iraki a yau na zamu tashi babi na 15 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن إياض عن عبيد الله وابن عمر النافع هو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح wato malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Makka ta hanyar da ake kiranta da riko shajara an gane ku ma'ana duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Makka to ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika bi hanyar da suke kiranta da suna riko shajara ba dan komai ba malam ya kulla wannan babi shi mumi ne iya abinda ake bukata gaba dayan sa ba shi da wani abun koyi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma bangaren addini abinda yake ibada hatta da bangaren abinda ya shafi al'ada da dabi'u in har san samu ne ka aje naka ka kwaikwayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai aka ce manzon Allah ya aikata abu kuma suka fahimci cewa bai kebanta da shi ba sawa'an ibada ce ko dabi'arsa ce ko al'adar shi ce to haka suke fama sai sun kwaikwaye shi wanda bayani ya gabata ba so dai ba so biyu ba wanda kasancewar Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mazanjiya wanda wata rana sun bi wata hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka zo karkashin wata itaciya wanda reshenta ya karkato ƙasa manzon Allah sai ya sunkuya kansa dan kada wannan itaciya ta karce shi Abdullahi dan Umar shi ma sai ya sunkuya zamani yayi zamani wannan itaciya babu ita babu alamarsa amma Ibn Umar duk a ran da ya biyo wannan hanya in ya zo daidai wurin sai ya sunkuya kanshi kamar yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya kanshi kaga ya sunkuya kan nan ba ibada bane ba amma me ya kai shi haka tsabar kuyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa akwai hadisi na cikin sunan ibn majah a cikin kitabul libas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya sanya riga baya balla butu wanda yake na wuya can wanda su dama arzunzumi ne ake dar ne wuyan ba butu bane a irin wannan lokaci to shi ma ibn umar Allah ya kara masa yadda da yaga manzon Allah yana haka shi ma baya yi amma ba dan yin haka ibada bane ba wanda kuma kar mu manta ya gabata a cikin wannan darasin mu na Bukhari sama da wuri 20 inda manzon Allah yake ya da zango daga Madina zuwa Makka a wannan wurare ibn umar sai da ya ringa bin wuraren yana sallah in ya zo wurin sai ya sauka sai yayi sallah in ya sauka nan yayi sallah yayi gaba yace haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan wurare yana ya da zango to dan haka kasancewar anan malam ya bayyana mana ga hanyar manzon Allah yake bi in ya fita daga birnin Madina din zai je Makka ita ce ake kiran ta da riqu shajara shine yazo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi shajara idan zai tafi Makka yana fita ya bi hanya wanda ake kiransa da riqu shajara wanda ita da riqu shajara tana nan wato cikin Madina tsakaninta da wato tana daga cikin hanyoyi tsakaninta da Madina ta da wato duka tafiyar mil 6 ne an gane ko mil 6 ne shine sai yake cewa wa anna rasulullahi wa yadkhulu min dariqil mu'arras sannan din zai shigo kuma yana shigowa ta hanyar da ake kiranta dariqul mu'arras sunan hanyar kenan wanda shi lafazin mu'arras an ciro shi ne daga at-ta'ris wanda ya aka ce at-ta'ris shine wato yin rurumi kenan bacci wanda yake na karshen dare kafin ketowa al-fajr ga wanda yake matafiye domin ma'ana ya dan samu hutu ya samu nishadi to wannan hanya sai ake kiransa dariqul mu'arras in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai shigo birnin Madina to yana biyo ta wannan hanya wanda shi ma da riqul mu'arras tsakaninta da Madina tafiyar kilo shi wato mil 6 ne shine malamai suka ce anan manzon Allah na canza hanya wajen fita da shiga kamar yanda yake canza hanya a ranar Idi an gane ko kamar yanda yake canza hanya a ranar Idi sai ce wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana idza kharaja ila makka ya kasance idan ya fita zuwa birnin Makka yusalli fi masjidish shajara wato yana yin sallah a masallacin da ake kiransa masjidish shajara an gane ko shi kuma masjidish shajara anan yake wannan hanya tariqush shajara sai ce wa idza raja'a wato idan ya dawo sallabi zil hulaifa manzon Allah sai ya da zango anan zil hulaifa yake kwana manzon Allah sai ya sallaci sallah ta asuba bi badinul wadi wato a wurin da ake kiran shi badinul wadi wa bata hatta yusbiha sannan manzon Allah sai ya kwana har sai ya wayi gari kina in yazo sallah ce yake ta nafila misali can ma nafila ce yake amma in yazo zul hulaifa nan yake kwana in ya sallaci sallar asuba anan tuntuni labari zai kai Madina cewa ga manzon Allah ya kusanto kenan wannan karantarwa ce ta addini na cewa ba a buƙatar mutum ya mamaye iyalinsa a cikin dare don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi idan ya dawo daga bulaguro yana shiga gida da hantsi yake zawa don haka in ya da zango a nan zul hulaifa manzon Allah sai yayi nafila an gane ko sannan kuma sai ya kwana idan ya kwana aka wayi gari yayi sallar asuba sannan kuma sai ya isa birnin Madina wanda kan mu manta bayani ya gabata ibn umar in zai fita sai yayi sallah a zul hulaifa in ya dawo hannu sai yayi zul hulaifa sallah a nan zul hulaifa sallah ta nafila kamar yanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana yi don haka ne in san samu ne mutumin da yake Madina dan cikar koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai tafi ya bi ta wannan hanya tariqush shajara in zai dawo ya dawo ta wannan hanya da ake kiranta wato tariqul mu'arras babu kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqib wadi mubarak. Wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kurin da ake kiransa da al-aqib, manzon Allah ya ce kuri ne wanda yake ma'abucin albarka, ma'ana kuri ne wanda Allah ya saka albarka a cikin sa, wanda shi wadul aqiq wato har yau akwai shi a cikin birnin Madina. Katon zarmu ne wanda yake yake ta birnin Madina, wanda yana can gabacin wato makabarta ta Baqi'a, wanda tsakanin shi da wato Baqi'a tafiyar mil hudu ne, amma shi ne yake wayo ya ratso cikin garin Madina, ya biyo ta kofar Jami'a al-Islamiyya, ya fita can wata hanya da ake kiranta dariqul Malik Fahad, Shari'ul Malik Fahad, wannan Malik Fahad. To wannan kasancewar babban kwari ne wanda zarmu ne kato. To wannan kwari shine manzon Allah yake cewa kwari ne wanda yake ma'abucin albarka, wanda in zaka koma a cikin waƙe-waƙe na jahiliyya zaka ga mawaƙa suna waƙe wannan kwari, ma'ana katuwar ƙorama ce. To shine anan malam yayi babi na musamman cewa wannan kwari ne wanda yake ma'abucin albarka, ko kuma mu ce wannan zarmu ne wanda yake ma'abucin albarka. Qala haddathana al-Humaydi qala haddathana al-Walid wa ibn Muslim wa Bishr ibn Bakr at-Tinisi أنهما قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني إكرمة هو مولى ابن عباس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل أمرة في حجة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببدن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيق يتهرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببدن الوادي بينهم وبين الدريك وسط من ذلك. واتو أن حديثي نفرقو إكرمة الله يجي كنسا كي تشيوى ياجي عبد الله دم أباس الله إكارا مسي يدى شيكو نافدر تشيوى ياجي عمر الله يدى شي ناتشيوى ناجم الزن الله صلى الله عليه وسلم أنواد العقيق. Manzon Allah na cewa atanil lailata atin ya fasu, wani mai zawwa daga wajen Ubangiji na ya zo mun a daren jiya. An gane ko al-laila kenan wannan dare da ake ciki, manzon Allah yake cewa mai zawwa daga wajen Ubangiji na ya zo mun a wannan dare. Fa qala sai yace da ni salli fi hadhal wadi mubarak, aka ce da manzon Allah ki salla a wannan kuri wanda yake ma'abucin albarka, haka aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa? Domin ya nemi albarka da wuri, dan baya halatta ka nemi albarka da wuri sai wurin da Allah ya bayyana cewa wuri ne ma'abucin albarka ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama, kuma takannas ba za ka tashi ba ka nika gari domin ka je wadi laqiq ka yi salla, sai dai in hanya ta kai ka kaje, an gane ko hanya ta kai ka, to kana iya zuwa can ka je kai sallah. Sai yace wa qul umratun fi hajja, sannan aka ce da manzon Allah ce wato wannan umra ce a cikin hajji, ma'ana gaba ɗaya a dunkule kenan. Wannan shine dalilin da ke nuna cewa iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan shekara a lokacin da ya hajjin sa hajji ta ban kwana wato kirani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai tare da cewa malamai sun kai sun kawo akan cewa wani nau'i ne daga cikin nau'ikan hajji manzon Allah ya wasu malamai suka ce ifradi yayi don haka malaman malikiya suka ce ifradi shine gaba da kowane nau'i daga cikin nau'ikan hajji guda uku wasu malamai suka ce tamattu'i yayi wasu malamai suka ce kirani yayi amma dalilai waɗanda yanda suka tabbatar iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kirani yayi wanda kirani shine ake kiran shi abban mubayna shi'ai ka hada tsakanin abubuwa guda biyu ma'ana tsuntsu biyu ne manzon Allah ya jefi su da kunku daya abu laguru ɗaya ne manzon Allah ya hada haji da umra a niyyarsa amma duk sahabbansa gaba daya manzon Allah da aka zo kafin a iso Makka sai yake cewa duk wanda ya dau niyyar haji manzon Allah ya ce ya canza ta ya maida umra manzon Allah yake cewa ni ma in ba dan na koro hadaya manzon Allah yake cewa da na kunce wannan kita na yau nan to dan haka wannan abinda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma sahabbansa cewa gaba ɗayan su su yi tamattu'i shine dalilin da ya tabbatar da cewa tamattu'i shine fiyayyen nau'i daga cikin nau'ikan haji wanda zamu iske ne ake kira da tamattu'i a cikin wata daga cikin watannin haji ka yi umra sannan ka ci gaba da zama a Makka ran 8 ga wata sannan ka dau harami na haji wannan shine ake kira tamattu'i to shine anan sai yake cewa wa qul umratun fi hajja wato ka ce wannan umra ce a cikin haji ma'ana shine kirani wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka umarce shi da yin haka wannan hadisi na biyu wato Abdullahi dan Umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu ru'ya wa huwa fi mu'arraf wato an ganshi a mafarki an gane ku anan kasancewar in aka ce ru'ya kamar ka ce ru'ya ne an mun mafarki kenan a mafarki wani ya gani ina kaza amma in na ce ru'ya fi manafil manami kenan nini ne na yi mafarkin an nuna mun a mafarki gani ina kaza amma da ya ce annahu ru'ya wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ganshi a mafarki wa huwa fi mu'arras wato yana wurin da ake ce masa mu'arras bi zil hulaifa anan zil hulaifa bi badin alwadi wato anan cikin wannan kwari kila lahu sai aka ce da manzon Allah innaka bi baqa'a mubaraka ai kana cikin wani wuri wanda yake mai albarka baqa'a wato ita ce kasa wanda take shimfida da duwatsu an gane ko wannan kenan lafazi ne mu'annas in mudakkar ne sai ka ce al-abqa wannan ne shine dai wannan kwari ne wanda yake ma'abucin albarka shine ya yanka ya tafi har can wajen wannan wajen zulhulaifa dan ba karamin kwari bane ba tun daga wajen birnin Madina ya kito cikin birnin Madina sannan ya fita to shine anan yake cewa sai aka ce da manzon Allah innaka bi baqa'a mubaraka wato kana kasa wadda take ma'abuciya albarka wa qad anaka bi nasali wato Musa ibn Uqba yake cewa da muka biyo ta wannan hanya Salim ibn Abdullah ibn Umar da muka zo daidai wurin shi ma sai durkusar da taguwarsa an gane ku yatawakha bil munaqi alladhi kana Abdullah yuniku wato Salim sai yake kirdadar madurkusa wanda mahaifinsa Abdullah dan Umar ke durkusar da taguwarsa ya taharramu arsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda mahaifin nasa yana kirdadar wato inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya da zango a nan kenan da rikul mu'arras nan dai kenan wajen zulhulaifa inda manzon Allah yake ya da zango ya kwana a nan Hausawa muka ce barewa ba ta gudu dan tayyarrahi yanda mahaifinsa shi Abdullahi ibn Umar ke bin diddigin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to shi ma nan Musa ibn Uqba yake cewa da muka biyo hanyar da Salim dan Abdullahi dan Umar sai ya ringa kirdadar ina ne mahaifinsa Abdullahi dan Umar yake durkusar da taguwar shi domin mahaifinsa yana durkusar da taguwar shi a inda yake ganin cewa nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya durkusar da taguwar shi a nan ya yada zango yayi sallah sai ya ce wa huwa asfalu min al-masjid alladhi bi batn al-wadi sai yake cewa inda manzon Allah ya yada zango wurin da inda yake nan rurin sai yace yana kasa da masallacin da ke nan batnul wadi an gane ku masallacin da yake kasa da wannan shi wannan zarmu sai yace bainahum tsakanin waɗanda suke sauka anan wa bainal dariqi wato da kan hanya shi dariqul mu'arraskin sai yace wasadun min zalika masallacin yana tsakiyarsu wanda a lokacin da shi Musa bin Ukba yake bada labari akwai wani masallaci da aka gina ana wanda wannan masallaci anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka wanda shi tsakanin masallacin yana tsakanin wannan zarmu wato da tsakanin yana tsakiyar kenan zarmu da hanya shine yace yana tsakanin wato batnul wadi wato da kuma kasancewar hanya kenan ta wannan kin a wata nuska ana samun bainahu wato wa bainal dariqi wasdin min zalik kenan tsakanin batnul wadi da hanya wato anan masallacin yake shi masallacin shi yake tsakiyarsu a takaice kenan malam yayi babu ne saboda wuri ne wanda yake ma'abucin albarka in har ka samu dama ka yada zango anan kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya yada zango idan mutum ya biyo ta nan babu ghasli al-khuluqi thalatha marrati min al-thiyab wato wannan babu ne wanda ke bayani dangane da wanke wato turare su uku daga cikin tufafi ma'ana ka wanke har suhu qala abu asim akhbarana ibn juraysh huwa abdul malik ibn abdul aziz al makki abdul aziz ibn abdul malik al makki qala akhbarani aba huwa ibn abi rabah anna safwan ibn ya'la akhbara anna ya'la huwa ibn umayya رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجئران ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بديل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخمر الوجه وهو يجب ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأوتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزئ عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قلت لأبا أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم wato Safwan ibn Ya'la ibn Umayya ke cewa mahaifinsa Ya'la ibn Umayya Allah ya yarda da shi ya faɗa ga Umar Allah ya ƙara masa yarda yace ya Umar arinin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina yuha ilaihi yace abinda nake so nake bukata ka nuna mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ake masa wahayi in ga wayaya yanayinsa yake shi kawai iya abin da yake bukata ma'ana in Umar ya ga manzon Allah ya shiga cikin yanayin da ake yi masa wahayi to ya gaya ma ya alabun Umayya ya zo ya gaya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kasancewa qala wato Safwan sai yake cewa fa bainaman nabiyyu wato ya ala yake cewa fa bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bil shi'rana yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wani wanda ake kiran shi shi'rana wato dawa ne wanda yake tsakanin Makka da Madina wa ma'ahu nafarun min ashabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato akwai wata jama'a ta sahabbansa wanda shi shi'rana wuri ne wanda yake kusa da Makka ja'ahu rajulun wato sai wani mutum ya zo faqala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah kaifa tarafi rajulin ahrama bi umra wa huwa mutadammikun bi dhi ya rasulullah ya kake ganin halin mutumin da wato ya dau harami da umra kuma alhali ya cudanya da turare ma'ana gaba ɗayan jikinsa ya shafe da turare wanda riwaya ta nuna da jikinsa da tufafinsa gaba ɗaya ya shafe shi da turare shine malai isharar ne zuwa tufafin zuwa tufafi domin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan kamar yanda yake cikin lafazin hadisi yace wa huwa mutadammikun bi dibi wato ya cudanya da turare fasakata nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sa'a manzon Allah sai ya kyale wani dan zamani wanda yake takaitacce sa'a anan karka fahimci ma'anar sa'a a yau minti 60 ba haka ba ke ni in haka ce sa'a dan zamani wanda yake takaitacce ko zamani mai tsawo duka ana amfani wato da lafazin sa'a kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kazalika kanu yufaqun shine sai yake cewa fa sakata nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kyale dan zamani wanda yake takaitacce idan mu iya fahimta ana manzon na'am yawa kenan kamar yanda al-fazazi yake cewa nabiyyun bi ghayril wahyi la yatasarraf manzo ne wanda baya ruwa yayi tsaki inde ba wahayi bane ba na ubangiji baya kadan gabar shi ya aikata wani abu nan fa tambaya ce aka zo aka masa yace ya rasulullahi yaya kake ganin mutumin da ya dau harami da umra sannan kuma gashi ya ce danyar turare duk jikinsa turare ne menene hukuncin sa manzo Allah sai ya kyale saboda ba shi da masaniya akan haka duk abin da zai faɗa abin da yake fitowa daga bakinsa wahayi na ubangiji tabaraka wataala kamar yanda yake cewa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha haka lokacin da kafirai suke tuhumar Abdullahi dan wannan ibnu Amr suke cewa kai manzon Allah fa mutum ne kamar kowa yanda ka sani yaya duk abin da ya faɗa zaka ringa rubutawa wanda yana fushi yana faɗin wani abu kuma a lokacin da yake cikin nutsuwa da yarda shi yaya zaka ringa rubuta komai sai manzon Allah sai yake cewa uktub manzon Allah sai yake cewa duk abin da yake fita daga bakina yace wallahi baya fita face gaskiya sawa'an ina cikin halin fushi ko ba halin fushi ba duk abin da yake fita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ce ta gaskiya kasantacciya daga wajen ubangijinsa to shine anan yace fa sakata nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sa manzon Allah sai ya kyale wani zamani takaitacce fa ja'ahul wahyu sai sakon ubangiji tabaraka wataala ya zo masa Umar ne ya fahimci cewa manzon Allah ya shiga cikin yanayin ana masa wahayi fa ashara Umar radiyallahu anhu ila ya'ala Umar sai ya mai alanuni faja'a ya'ala ya'ala sai ya zo wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kenan cigiyar shi ta samu yace wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama thawbun qad ubilla bi wato akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani tufafi ma'ana an masa inuwa an masa rumfa haka allalibi shi fa adkhala ra'sa me za a yi ala dan ya ga kwa sai shigar da kanshi فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغمر الوجه وهو يجد سيغا مكا منزل الله صلى الله عليه وسلم فسكا تاي ججاور wa huwa yajiddu manzon Allah yana shunkuri irin shunkuri wanda yake na mai bacci an gane ko ko kuma shunkuri irin na dan taguwa lokacin da aka makure shi ai an san shunkuri ne ko ko kuma wanda ake kiran shi a Hausa in ma kace shunkuri ko kuma kace nasari kenan wannan sauti da mai bacci yake hudda shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake in ana masa wahayi kuma fuskarsa ta yi jajjawa wurin domin wahayi ba kayan wasa bane abu ne wanda yake mai nauyin gaske kamar yanda Allah yake inna sanuriki alayka qawlan saqila wanda karamu manta hadisi ya gabata ɗaya daga cikin nau'ikan wahayi Aisha take cewa tace wallahi naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ha Aisha ba hadisin wannan Hisham hadisin wanda sunan shi ya kwanta mu wanda yake a bashi labarin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kasancewa idan ana masa wahayi wanda yake cewa wala qadra aituhu fil yawmi shadidil bardi yanzilu alaihi alwahyu yake cewa wa inna jabinahu la yatafassadu araqan yake cewa wallahi naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayini wanda yake mai tsananin sanyi wahayi na saukar masa wato goshin shi yana faso da jibi to a wannan ita sai ke nuna cewa fuskarsa ta yi jajjawur wato kasancewar kuma yana fitar da wato wani sauti wanda yake irin na mai shunkuri domin in aka ce ya giddo an ciro shi ne daga algadi idan aka ce algadi wato shine kenan nasari ko kuma kace masa shunkuri da Hausa shine yace fa iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhmarul wajhi wato fuskarsa ta yi jajjawur wa huwa yajiddu wato yana shunkuri thumma surriya anhu sannan sai aka yaye masa ya dawo cikin hayyacinsa fa qala sai manzon Allah yace aina allazi sa'ala anil umra ina mutumin da yayi tambaya dangane da umra cewa yaya mutumin da yayi dau harami na umra kuma ya cuɗan yin tirare fa utiya bi rajul sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan mutumin da yayi tambaya manzon Allah sai yace masa absil tsiban ladhi bika talata marra manzon Allah yace wanke tiraren da ke cikinka wato su uku wanzi ankal jubba wannan kenan shine malamai suka ce dalilin da ya nuna cewa a jikin sa ma akwai tiraren inda tufafin ne kadai kenan inda ya fitar da shi shikenan kenan ya wada to shine anan manzon Allah yace masa wanke tiraren su uku sannan kuma ka fitar da wannan riga daga jikinka sai yace wasna fi umratika kama tusna fi hajjati wato ka aikata a cikin umrarka kamar yadda kake aikatawa a cikin hajjinka ma'ana duk abinda zaka dina shi ka kusanci ka nisance shi a cikin umra to haka a cikin hajji ma nisanta shi zaka yi an gane ko kamar yadda malamai suka fassara anan wasna bi ma'ana watruk kenan ka bar a cikin umrarka duk abinda zaka iya bari a cikin hajji to a cikin umra ma ba zaka yi ba dan mahzuratul ihram ba su da bambanci tsakanin hajji da umra duk abin da aka hana mai hajji ya aikata waɗannan abubuwa to mai umra ma an hana shi dan ba ana nufin cewa ka aikata a umrarka duk abin da kake aikatawa a hajji domin ita hajji tana da wasu ayyuka wanda ƙari ne akan umra wanda kaga a hajji akwai wato fita zuwa Mina a ran 8 ga wata sannan akwai zuwa Arafa sannan akwai wato kwana a Muzdalifa sannan akwai jifa da ake yi da sauransu wanda gaba ɗaya waɗannan ayyuka babu su a cikin umra dan haka suka ce abinda ake nihi da wasna ai watruk kabar fi umratika a cikin umrarka kama tasna'u fi hajjatika kamar yanda abubuwan da kake bari a cikin hajjinka duk wasu abubuwa da aka hana ka nisance su wasu malamai suka ce domin kasancewar ta kan iya yiwuwa a zamanin jahiliya suna kiyaye irin waɗannan abubuwa a cikin hajji shafa turare to amma sai ya zamanto kuma a cikin umra suna sataki akan haka shine ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da haka wanda wannan kwa shekara ta 8 ne wanda zamu iske insha Allah ta'ala dalilin da ke nuna cewa ya halatta mutum ya shafa turare kafin ya dau harami imma a jikin sa ko kuma a jikin tufafin sa amma kafin ya dau harami duk da cewa a jikin dai shine dai abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin sa yana shafa turare kafin ya dau harami kuma yana dauke da haramin ga kyallin turaren a jikin sa kamar yadda zamu iske hadisi na Aisha kenan wannan sai ya zamanto hadisi ne kenan mansukh kenan in kafin mutum ya dau harami ne wannan ya halatta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin sa ta ban kwana Aisha tace ina ganin turaren gashi nan a karawa raban kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu